comportement de nos éternels dirigeants qui
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 3 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muka tafi da shi ga baba dauki da kanun labarai.
To Murtala ga Litinin ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaduwar coronavirus burki. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya cancanci babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Kana an tabbatar da ministoci uku a ƙasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin ƙasar.
Bayan cikakkun labaran duniya za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ba zai taɓa yin shiru ba muddin jama'arsa na ci gaba da kasancewa cikin ukuba a daidai lokacin da wasu gwamnoni suka kai masa ziyarar jaje.
A station wire na jiran military a fami na wadda ba da all the land.
Ta ce idan har jami'an soja za su karɓi filin mutane su kunga kuma noma a kai to mai dalili za su hana mutane koma garuruwansu.
Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya mai da martani akan kalaman tsohon kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Yakubu Dogara wanda ya canza sheka zuwa jam'iyyar APC.
Shi yana gani a shi yaman alheri muka zama gwamna mu ko muna gani mu muka taimaka masa shi ma zama amma shi fa Allah shi yake ba da mu ya san wace miki wani.
Aliyu Mustafa Sakkwato zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaduwar cutar coronavirus burki. Magunguna da dama suna kan gwaji a kan huska na uku. Kana muna sa ran samun magunguna masu inganci da za su taimaka wurin kare mutane daga kamuwa da cutar. Ko da yake har yau ba a samu mafita ba kuma tana yiwuwa ba za a samu ba yanzu, inji babban daraktan WHO Dr. Tedros Adhanom yana fadawa wani taron manema labarai a jiya Litinin. Adhanom ya yi kira ga kasashe da ɗaiɗaikun mutane kowa ya bada taimakon da zai iya wurin gwaji da bibiyar masu cutar da nisanta da juna da kuma saka abin rufe baki da hanci da ma wasu abubuwa masu muhimmanci da za su taimaka wurin daƙile cutar. Kalaman nasu na zuwa ne a daidai lokacin da yawan kamuwa da cutar da mace-mace daga COVID-19 ke ƙara yawa a faɗin duniya. Yanzu a jiya Litinin an tabbatar da mutum miliyan 18,200 ne suka kamu da cutar COVID-19 a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins, lamarin da ya kai waɗanda suka mutu da cutar zuwa 691,300. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya cancanci babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa wurare da dama a ƙasar mu ba su da matsala, yana mai cewa a buɗe makarantu. Kiyasin na zuwa ne wuni guda bayan da Dr. Deborah Birx, shugaban kwamitin yaki da coronavirus a fadar White House, ta faɗa wa CNN cewa muna cikin wani sabon babi. Abinda muke gani a yanzu ya sha bamban da abinda muka gani a watannin Maris da Afrilu. Ga dukkan mazauna yankunan karkara, ina tabbatar muku ba ku da wata kariya daga wannan cuta. Ita ma kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi a majalisar wakilan kasar mai rinjayen 'yan Democrat ta faɗa wa talabijin ABC a shekaran jiya Lahadi cewa ba ta yarda da kiyasin Birx ba cewa makonni a baya cutar ta yi ƙasa ainun a nan Amurka kafin ta sake kunno kai a tsakiyar watan Yuni. Shi ko Trump ya faɗa a wani saƙonsa da Twitter cewa Pelosi mara hankali tana faɗar kalamai marasa kyau akan Dr. Deborah Birx saboda tana ba da bayanan ayyukan ƙwarai da muke yi na yaƙi da cutar China har ma da samun maganin rigakafi. An tabbatar da ministoci uku a kasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin kasar. Fadar gwamnatin Gambia ta faɗa a wani sakon Twitter a ranar Lahadi cewa ministan kudi Mambure Njie da ministan fetur da makamashi Fafa Sanyang da kuma ministan noma Ami Faburi sun kamu da cutar coronavirus. Shugaban Gambia Adama Barrow ya sanar a makon da ya gabata cewa yana shirin killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da mataimakin shugaban kasa Assatru Ture ya kamu da cutar. Tun a cikin watan Maris ne dai Gambia ta kulle iyakokinta na sama da na kasa. Gambia mai yawan al'umma da basu wuce miliyan 2 ba suna da mutum 498 da suka kamu da COVID-19 kana tuni wasu mutum 9 suka mutu da cutar a cewar John Hopkins.
Madalla an jima kadan Baba Yakubu zai sake dawowa da karin labarai. To amma kafin nan gwamnatin jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ba zai yi shiru ba alhali jama'ar sa na ci gaba da kasancewa cikin ukubar kalubalen tsaro da yake cinyewa a jihar. A yayin da yake marhaban da wasu gwamnoni da suka kai masa ziyarar jaji, gwamnatin ya kara jaddada cewa da akwai zagon kasa a kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar yankin arewa maso gabashin Najeriya. Haruna Dauda Biyo na dauke da karin bayani daga Maiduguri.
Gwamnati ya bayyana bayan hakan ne lokacin da gwamnonin jigawa da kebi suka ziyarce shi don dadanta masa game da wani hari da aka kai masa makon da ya gabata a garin Baga. Gwamnan ya ce al'umma na suna shan wuya kuma lokaci yayi da zan faɗi gaskiya komai da cinta na game da irin matsalolin da ake fuskanta a wannan jiha. Gwamnan ya kuma sake nanata cewa ana ma wannan batu na harkokin tsaro zagun kasa wanda kuma kusan shine karo na hudu da gwamnati ke maimaita irin wannan batu.
Military are farming all over all the land, denying access to the common man for them to farm. What justification do they have for not allowing our people to go back to the ancestral homes to begin their normal farming activity?
Yace idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su dinga kuma noma akai, to me dalilin da za su hana mutane komawa garuruwan su don su ci gaba da gudanar da rayuwar su da harkokin noman su?
Remain resolute and remain firm. Only God can give power. And not after second time.
Yace a tattace nake kuma a tsaye nake. Allah ne kawai yake bada mulki. Ban damu ko in sake dawowa karo na biyu a matsayin gwamna ba. Idan har Allah ya ban da raina na kammala wannan wa'adi, na gode. Allah.
The issue of being as a governor for me to keep quiet while 6 million.
Yace batun in ja baki na yin shiru a matsayina na gwamna, an ga mutane kusan miliyan 6 suna mutuwa wannan jaha, hakan ba zai mun kyau ba. Da haka dole ne amma da abin da ke damu, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum. Alhaji Atiku Baburu dai shine gwamnan jihar Kebbi da kuma ya kada haske game da ziyarar tasu ga gwamnan jihar Borno kamar haka.
Abin da ya faru kwanakin nan da kuma mutanen Borno gabaki daya da kuma ba da tabbaci ga mutanen Borno cewa wannan lalura duka wai fadan mu ne a kulli yawmin muna namu kokari mu ja mu tabbata da an ƙara sa dukiya wadda za ta sa ciyo a cikar da kai karshen waɗannan lalurori. Kuma muna murna da irin jagoranci da shugaba yake bayarwa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma nasarori da aka samu, amma muna lalle lalle akwai bukata a ƙara bisa ga abin da
kun kare a matsayin ku na gwamnati ne. Menene kake gani ke kana kawo karshen wannan matsala na tabarbarewar tsaro?
Yaran tsaro lalura ce mai yawa. In ka dubi wurare da yawa cikin duniya inda aka samu matsalar tsaro takan dauki lokaci, ga Palestine nan da Sudan ga Afghanistan ba wai sai muke da su ba, amma wani lokaci babu dadi yakan dau lokaci mai yawa. Amma bi'illahi ta'ala matakan da ake dauka da kuma muke wata za a ƙara dauka cikin dan lokaci kadan zai kawo sauki sai da aka samu.
Wannan ziyara dai ya hada da gwamnan Kebin da kuma gwamnan Jigawa Alhaji Muhammad Badaru da kuma wasu yan majalisar dattawa da dukkanin su suka tentawa gwamnati da kuma al'umman jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, kuna tare ne da tashar Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa domin karashin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya sanya hannu akan dokar da take jan kunnin ma'aikatan gwamnatin tarayya akan daukar ma'aikata daga kasashen waje su yi ayyukan da Amurkawa ke yi. Fadar White House ta ce dokar umarnin shugaban kasar za ta taimaka wurin haramtawa ma'aikatan gwamnati wurin maye gurbin Amurkawa ma'aikata wanda ake yi ba bisa ka'ida ba, ana baiwa 'yan kasar waje don neman rakusa. dokar ta buƙaci ma'aikatan gwamnati su kammala bincike a cikin gida su kuma nuna ko suna daukar ɗan asalin Amurka da ɗan ƙasa aiki akan mukamman aiki da mutane da dama ke nema. Trump ya ce matakin da ya daukar ya biyo bayan wata sanarwa ne daga ma'aikatar Valley Authority ta jihar Tennessee cewa za ta bada kashi 20 cikin 100 na ayyukan fasaha da kamfanoni da ke kasashen waje wanda za su yi amfani da takardar visa ta HIB. Wannan dokar umarnin shugaban kasar na zuwa ne yayin da wasu 'yan jaridar murya Amurka suke zaman jiran tsammani ko za a sabunta musu takardun bizar su ta J1 bayan da ma'aikatar ta sake duban takardun bizar ma'aikata. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin cewa zai kori shugaban ma'aikatar TVA ta jihar Tennessee mai suna Skip Thompson saboda yana ɗaukar 'yan ƙasar waje aiki kuma yana ɗaukar albashi mai yawa. A ƙarshe, wani aiki da hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar Turkiyya ta yi a wani sansani mai ɗauki da dubban mutane da suka rasa matsugannansu da suka haɗa da iyalan mayakan IS ya fallasa ƙalubalolin tsaro da yawa da ka iya cutar da dakarun Siriya mai samun goyon bayan Amurka a cewar jami'ai da kuma masana. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta Turkiyya a cikin watan Yuli ta ce an shiga a sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Siriya ta ɓarauniyar hanya kana aka fice da wata mata 'yar gabashin Turai da 'ya'yanta hudu a cewar kafafen yaɗa labaran Turkiyya. Jami'an rundunar Siriya ta SDF sun tabbatar da tserewar. Sansanin Al-Hol yana kunshe ne da dubun-dubatar mata da yara masu alaƙa da 'yan ƙungiyar ta'addancin IS. Dakarun SDF mai samun goyon bayan Amurka ita ce ke bada tsaro ga sansanin Al-Hol kana take kula da gidajen fursuna da dama a arewa maso gabashin Siriya da ke dauke da dubban mayakan IS da ma wasu 'yan kasashen waje 2000.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Gwamnan jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya Bala Muhammad ya mai da martani akan kalaman tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Dogara wanda ya canza sheka daga jam'iyyar PDP mai mulkin jihar zuwa APC mai mulkin kasa. A yayin da yake canza shekar, Dogara ya cicciki lamirin gwamnatin jihar ta PDP akan lamura da dama ciki har da batun kasa gudanar da zaben majalisun kananan hukumomi. Daga Bauchi ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
To mun sa da mai wannan zabe Toba 17 da mun so mu yi a baya kamar yadda muka yi alƙawari amma sai ya kasance wannan ciwon COVID-19 wato mashako ya hana saboda tazara kamar yadda shi dan majalisar tarayya kuma tsohon kakakin majalisar tarayya na ƙasa yake cewa mun kiyi ba mun kiyi bane wato rashin sani ne don baya magana da mutane a ƙasa da ya san cewa har mun bada notice wato majalisar cewa za mu yi shi ran October kuma babu komawa da baya insha Allah za a yi. Kaga kare yana to ko ana bin sa ne ko kuma shi yana bin wani abu ya kama amma bai kamata a yi batanci don mutum yana so ya tafi ba. A kwanaki a baya an yi fada da Isa Guda, an yi fada da MA Abubakar har da Aminu Ma'azu. To amma me ya haifa gwamnan da ma na kore shi a nan jihar Bauchi wato MA Abubakar shi ya kore shi ma a jam'iyya kuma mu muka zo muka ba shi dama ya tsaya watakila da ba don mun ba shi dama ba da ba yau ma ba shi dan majalisa ba ne. Shi yana gani shi ya mana alheri muka zama gwamna mu kuma muna ganin mu ka taimaka masa shi ma zama amma shi fa Allah shi yake bada mun haka ya san wace miki wani yanzu tunda dai ya tafi ba na son kace nace lokaci yazo in ya ga cewa ya isa ya sauka kan kujeran sa yazo ya tsaya zabe yanzu da ni a matsabin ya ga cewa ko zai ci ko ba zai ci ba kuma ni ya tabbatar maka a zaben da ya shude wuri'an da na samu amma zaben sa yafi nasa ni na fi shi kaduwa na fi shi man goya baya kuma ban dogara da shi na zama gwamna ba ko na zama sanata ba.
A gefe guda kuma sakataren watsa labarai na jami'ar APC a jihar Bauchi Comrade Sabo Mohammed ya ce Yakubu Dogara sananne ne a siyasar jihar Bauchi sannan ya ce kan batun zabe kuma an jima ana ruwa ƙasa na shan yawa domin har sau uku ana cewa za a gudanar amma hakan bai yiwu ba.
Wannan gwamna na yanzu namu na Bauchi ya kamata ya yarda cewa Dogara a kafa wa kwalewa kogoro ya zama kaman komo ne sunansa ga wa'annan yanki da kuma wannan al'umma. A jihar Bauchi kuma a siyasa Dogara ya zama kaman magi ne a cikin nau'in ɗanɗano na al'umman jihar Bauchi. Wannan tun ma bamu da tabbacin za a yi domin an daga na ɗaya da na biyun ba tare da gamsassu
sai dai kuma wani gogaggen din siyasar jami'ar APC Hassan Sharif ya buƙaci wayannan manyan yan siyasa na jihar Bauchi su daina irin wayannan siyasa
wato duk maganar ne ba haka na fahimce shi ba kuma da kai koyi da ga mutum ya yanke hukunci to ba abin da zaka masa wallahi illa fatan alheri shi da zai fita bai kamata ya tara bazakin maganganu ba shi kuma da aka fita aka bar shi shi ma bai kamata ya bazakin maganganu ba da aka mata kawai ni dogara na bar jam'iyyar PDP saboda dai dan kasa ne ina da yancin fita shi kiran ganga shi kuma abin da kamata ya ce kuma na maka fatan alheri number one citizen a jiha bai dace ba shi kuma wanda ya taba zama number four a kasa shi ma bai dace ba kamata ya yi kawai su yi maintainer din majority din su zage-zage wannan sai yan dagajin yan siyasa da habaice-habaice duk ba ta so ba akan yi ne dan a ran period time
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Abdulwahab Muhammad Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
saka mai wuya
sunana honorable Abdul Jalal Haruna Rinka dan majalisa ne wakiltar karamar hukumar safana yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman safana ta arewa kusan yanzu abin ya zama ruwan dare kullun ne yau gobe jibi babu ranar da ainihin su wa'annan yan ta'addan ba su shigowa ko dai su dauki dabbobi ko kuma su dauki mutane
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a nan sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da yau zai juya akalinsa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake ci gaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya muna magana jihohi kamar na Katsina da Zamfara da kuma jihar Sokoto wanda akan haka ne wakilinmu da ke can Katsina Sani Shu'abu na malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar APC da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita Katsina da kuma makwabtanta to Sani bismillah
Jama'a assalamu alaikum kuma barkamu da warhaka. Ga mu a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau zamu diba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya musamman arewaci. A arewacin ma idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas, idan ka cire ta to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na harahare da ƴan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu goyi hamsha kan dattawa guda biyu wato mai girma chairman na APC
C2S C2 maslaha
sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar PDP a jihar Katsina
Salisu Yusuf Majigiri
zaka dai abinda muke son mu diba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro al'amuran nan ana ta fama da su tun ɗan shekarun baya haka shin ya akai wannan al'amari ya kawo har ya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar Katsina
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam Fani da farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen dakile wannan matsala wanda muka gada. Issue din maganar tsaro kamar yadda ka sani ba wani abu ne ba wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar mu ta APC mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki jam'iyyar PDP sanin kowa ne a kasan nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kristoci ya ta'azzara sanin kowa ne a kasan nan an wayi gari duk inda zaka iske wata hukuma tsaro na nufin hadkwata na yan sanda ko na sojoji zaka iske ko dai an sa duro an tara hanya ko an haƙarani a gaban hadkwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga sai da wannan protocol da aka tsara sanin kowa ne kasan nan an wayi gari duka in ka tattara headquarters duka da ake tankaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine headquarters kasa an kai hari headquarters ɗan sandan Najeriya a Abuja so wannan abubuwan da abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin Allah ya kawo lokaci sune suka kaddara ma jam'iyyar PDP faduwa zabe a 2014 zuwa 2015 alhamdulillah duka wanda ya san yadda aka taho a lokacin inda ka fara ambaton jihar Maiduguri mun san a lokacin akwai ƙaranan hukumomi akalla guda 12 ko 13 kamar da ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane ɗan ta'adda to amma shi in ko Allah subhanahu wataala daga kasancewa yadda aka fuskanci kalubale musamman na tattalin arziki mu a nan Najeriya da kuma sauran duniya da muke ciki yanzu shi mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa wannan ma ya sanya har shi dan Najeriya ya kudaitu dan ya zo ya taimake shi san da ya amshi kasar nan babu wani abu bai ko bako an san yadda kasar nan ta zo kuma bakin kokari Allah ya taimaka ita barnar da ake yi a lokacin yanzu an Allah ya takaita mana ita dan mu ba mu dauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya kirkirowa ko a PDP Allah ne ya kawo amma dai muna fatan Allah subhanahu wataala nan gaba kadan in Allah ya sanya mun samu yadda muke so abinda aka yi cikin shekara 16 ana yi yanzu cikin shekara 5 an samu saukin abubuwan nan da yawa kamar da kowa ya sani kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa 5 ko awa 7 sai a rushe shi amma kace kana son ka ƙara mai da ginin kila sai ka dake a kallon shekara 2 to muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi don Allah ya dama mu samu saukin al'amura
to bari mu dawo gare ka Chairman na PDP Honorable Salisu Yusuf Majigir.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Kamar yadda shugaban jami'ar APC mai mulkin jihar Katsina Mallam Shitte magana. Wannan magana da ita ce ciwon mu, ita ce matsalar mu, ita ce kuma wadda ta hana jami'ar APC ta samu nasara kan abu da yawa. Dalili kullun cin to suke da miyar bara inji Bahaushe. Kullun da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin PDP ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza sai su manta yau shekara ta 6 muke ciki PDP ke mulki ba musamman a jihar Katsina jami'ar APC ita ke mulki mulkin nan da take kuma a majalisa 100% ita ke da kujerun majalisa babu wata murya daya ta wata jami'a banda APC a majalisa a wajen zartarwa inda gwamnati yake ko irin dan SN nan naje ka sawo mun to ba ba wata jami'a ba na APC ne 100% saboda haka gabaki ɗaya shekarun nan 6 da muke ciki yanzu da mulkin APC to kar su manta kamar yadda yace gidan nan za a dau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe shi awoyi ne ka auna kaga kana rukun rayuwar al'ummar jihar Katsina wajen mutum miliyan 7 cikin shekara ta 6 kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kadan ake tsallacewa a jihar Katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar ma shugaban jami'ar APC na jihar Katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin PDP ba a san da su ba a gwamnatin PDP an san sata shanu amma ba a san satan mutane ba a yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kudin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin abin tashin hankali bane a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyar su a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar Katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa 100 manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiwo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jam'iyyar APC kamar da nation fida shine a fahimci cewa shekaru na 6 kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyar al'umma sannan kuma da walwalar su wannan walwalar fa wanda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyar su yadda za su ci abinci yadda za su yi karatu da sauran sannan tsaron rayuka da dukiyoyin a yau ba magana tsaron rayuka ba magana tsaron dukiyoyin ba jin dadin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar Katsina ga bayanai nan wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya mallam shi ta ko yarda akwai matsala in aka yarda kila a yi ƙara tashi tsaye don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullun a tashi a ce ma PDP ta yi kaza PDP ta yi kaza lokaci ne
yanzu kuma na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan najin wajen watan Satumba aka shiri na sasanci wanda shine girma Gabna Right Honorable Aminu Bello Basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan shugabannin su aka tattauna da su an sami sassauci na dan wani lokaci ba a sami harhare ba ko kuma sulwantar dukiya daga baya abin ya gajiro kuma kamar ma ba a tabbayi ba shin ya haka aka haihu a ragaya
to malam Sani kila shi shugaban jam'iyyar adawa ya manta cikin bayanin da yayi ya ce lokacin gwamnatin PDP abinda aka sani satin shanu malam Salisu Goodluck na nan garin yana campaign na kasa aka halba mutum 134 a faskari kila in ka manta tarihi ba zai manta ba mu gwamnatin APC da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo ka manta sulhu wannan da aka shiga shi shine na biyu a 2015 da muka shigo ai mun shigo 20 in ka dauki 29 May aka rantsar da sabon gwamnati kafin ai take up na 2015 29 May 2015 aka shigo sabon gwamnati shekara shi kenan da shekara biyar ne kenan shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shida watan bakwai muna shiga 2016 muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan mai baren da yace ana cin tura ita saboda haka tunda muka shigo gwamnatin APC dama muna shigowa tashin farko because a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutanen da su saboda an riga an yi sake a baya sun tara miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu wataala ya taimake mu gwamnatin APC ta rufe waɗannan bodojin da ake shigowa da kayan su waɗannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen nan sun shigo har suna da rancen lanchas so mu tun da gwamnatin APC ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan ɗan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne tambayoyin farko da zaka fara yi shine girman shugaban ƙasar tarayya da ya zo ya yi iski ɓangaren tsaro a ƙasai jiragen yaƙi ne yin iski sojoji ƙasa ne yin iski wanda aka yi rekrutin wasu irin makamai ke da kwai bikas ai ba za ka ɗauki kawai don ka shiga shugaban ƙasa kawai shi kenan ba ka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da ƙila ba ka san irin ƙarfinsu ba so ina so ka sani dukkan iski ɗin magana an riga an buru biya ne tun baya a wancan shekaru da aka wanda gangamin fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi kasai lokacin ne ya kamata a ce an tattali kayan aiki aƙalla ba su sojan Najeriya yadda ya fi ce a sojojin ECOWAS don halasta ma a ce an waye bai sojan Najeriya bai da kayan jirgin karo yadda ban tuto amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar yadda ya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wataala aka samu tsawon lokaci ba ka samu irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda muka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka dauki yanzu munan ai access din Katsina da Zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen
ba gaishe kuma malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan muhara wacce kuma Allah ya kaimu mako na gaba zamu ci gaba da ita inda kuma zamu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar Katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din kuma me yasa shi gwamnatin jihar Katsina din ya bada kai buri ya hawo yace shi ya gaji ya yake cin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi to yanzu sai mu yi muku bankwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu Maslaha da kuma takwaransa na jam'iyyar PDP wato Alhaji Salisu Yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin sani shawarar malmafashi tare da Grace Alheri Abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC sai an jima
kafin mu yi sallama ga Baba Yakubu ya sake dawowa da labarai amma a takaice
Jeli Tinin ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta takawa yaduwar coronavirus burki Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya caccaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar kana an tabbatar da ministoci uku a kasar Gambia sun kamu da cutar COVID-19 a cewar gwamnatin kasar.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Da kuma can an jima da hanki misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da yake a gabatar da shirin. Da kuma Cuba Hero Diodone da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Fa salamu.